littafin mu na biyu shine littafin al-azkar an-nawawiyya na al-imam an-nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Muna cikin wannan babi da ke bayani akan haramcin yi wa mamaci kuka, kuka na kwakwazo da ɗaga murya da ihu da kuma nuna cewa tunda ya mutu to ma an mutu, tunda ya mutu kowa ma ya mutu, an-niyaha ke. To muna cikin wannan wannan zai zo majalisinmu na 238 insha Allah. Malai cewa wina fi sahihil Bukhari an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ɗansa Ibrahim ɗan saɗakarsa Maryatul Qibtiyya, Allah ya ba su shi sai kuma Allah ya karɓe shi yana ɗan jariri yana ɗan ƙarami. Wa huwa yajudu bi nafsihi, a daidai lokacin ransa yana kaiwa yana komowa, shi ne yajudu bi nafsihi. Faja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadrifani, sai idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka riƙa zidda hawaye, annabi sama yana ganin wannan ɗan jariri yara amma mutuwa bata barshi ba, irin yadda manya suke jin zafin mutuwa lokacin da za su rasu, to haka ɗan jariri ma yake ji, wanda shi ba abin da zai ɗauka ma a duniya, bai san ta ba. To manzo sama ya gan shi a wannan yanayin sai ya kama hawaye, manzo sama ya riƙa zidda hawaye. Faƙala lahu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, sai sayyiduna Abdurrahman ɗan Auf sahabin sa'adul ashar al-mubashirin bil janna, sai ya ga manzo Allah ta sama yana hawaye, da ya ga manzo Allah ta sama yana wa hawaye, faƙala lahu wa anta ya rasulullah, sai ya ce haddaka ya ma'aikin Allah, ya ma'aikin Allah haddaka kake kuka hawaye. Faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa yabn Auf innaha rahmatu, ya ce ya kai ɗan Auf wallahi tausayi tausayi ɗan jinjiri amma mutuwa bata barshi ba, kuma yadda ake karɓar ran kowa haka ake karɓar ran shi. A ga wannan darasi ne, ashe kukan hawaye ba laifi ba ne, a bar wanda ya zama mufabun ne, allazi usiba bi akhihi, a bar shi kuka ya hawaye ya zidda hawaye. Balaghibi ya ce la'annahu tula dam'i ta'qibu rahata min al-huzni aw tashfi shadiyyal balabi, so tari in aka bari aka zidda hawayen nan, to hawayen zubarsa tana sa mutum ya ɗan ji sanyi a ransa, sai ta tafiyar masa da damuwa. Amma idan shi ya sa waɗanda ba su iya abin nan ƙwallon ba su iya kuka, to masu yi a zucin nan sun fi cutuwa, shi ne wani zubin sai ya ga mutum ya faɗi, to zuciyar taƙuntata shi ke nan sai ta tsinki, Allah shi kyauta. So da ka tausayi, wannan yana nuna mana ashe ya halatta a yi kuka kafin mutuwa, sannan kuma ya halatta a yi bayan an mutu. Idan mutum ya ga halin da mara lafiya yake ciki ko wanda yake kan sharafin mutuwa, to ba laifi ya kuka. Summa atba'aha bi ukhra, daga nan sai man sama kuma ya sake yin wata magana bayan waccan da yace innaha rahmatun yabna Auf, sai ya kuma faɗi wata, faqala yace innal ayna tadma'u, lallai ido na zidda hawaye ba laifi bane, wal qalba yahzanu, zuciya kuma tana shiga damuwa, tana shiga bakin ciki amma me wala naqulu illa ma yughdi rabbana amma duk abin da zamu fadi ba zamu fadi wani abu ba wanda zai fita daga cikin abin da Allah ya yarda da shi sai abin da Allah ya yarda da shi zamu fadi zamu istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamu ce inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu li ajalin ko bi ajalin musamma sai za a fada haka duk wannan ma yughdi rabbana ne abinda Allah ya yarda da shi ne zai sa Allah ya yarda da shi wa inna difiqaka ya ibrahim lamahzununa wallahi mu dai game da rabuwa da kai ya kai ibrahim to muna cikin damuwa kaga wannan din lafuzza ne da ba a hana ayi su ba babu wani abu wanda yake mukhalafa ne shar'iyya a ciki ba abin da ya saba wa shari'a gashi nan manzalla sama da kansa ya karantar da wannan abin da ake fadi kenan والاحاديث بنحو ما ذكرته كثيره مشهوره حديثي كتمكوتن wadanda na ambata a wannan babun suna nan da yawa kuma mashhure ne duk an san su ga sunan a cikin littafin sunna abaje wanda suke nuna haramcin yin kuka na ihu da hayaniya da kwakwazo da kuma halaccin yin kuka na hawaye da kuma fadin lafuzza wadanda suke shari'a ta yarda da su ai ba za a duke ka a hana ka kuka ba wa amma al ahadith as sahihatu anna al mayt yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi amma hadisan nan da suka zo ingantattu wanda suna cikin bukhari da muslim wadanda suke bayani akan cewa mamaci ana masa azaba bi buka'i ahlihi alayhi idan danginsa suka masa kuka nana Aisha radiyallahu anha ta yi tawilin wannan hadisi da ta ji Abdullahi ibn Umar yana karantar da hadisin sai ta ce a kira mata shi aka kira ta aka kira shi kamar da al-Imam az-Zarkashi Badruddin ya ambata a cikin littafin sa al-Jawab al-Ijabat li irad ma istadrakat wa Aisha ala as-sahaba to a karkashin istidrakatuha ala Abdullahi ibn Umar ta kira shi ta ce a kira Abdullahi sai ta ce kai ne kake cewa Annabi sallama ya ce innal mayta yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi sai ya ce eh ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Hurairah ma ya ruwaito sai ta ce to ba haka Annabi sallama yake nufi ba ba abinda manzon sallama yake nufi ba kenan shi ta yi tawili daga cikin tawilin da aka ruwaito ta ce sai dai idan shi ya ce amai a jahiliya kuma dama suna yi kamar yadda malam zai ambata mana wanda kuma wannan fassara ce mai kyau mutum da kansa yi wasiya ya ce in na mutu a yi min kuka a gayyato masu kuka su yi mishi ihu su mishi kwakwazo su riƙa faɗin lafuzza wanda suke nuna jinjini na mutuwarsa to shine za a masa azaba to shine sai ce fa laysat ala zahiriha wa itlaqiha wannan hadisan ingantattu ne amma ba a fassara su akan zahirin su da kuma yadda suka zo kai tsaye bal hiya muawwalatun ana musu fassara fassara wacce ta dace da manufofin shari'a da hukunce-hukuncenta wa ikhtalafa al-ulama'u fi ta'wiliha ala aqwali malamai sun yi sabani a game da yadda za a fassara waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa idan mutum aka masa kuka bayan ya mutu to za a masa azaba suna da fassarori da yawa sai al-Imam an-Nawawi rahimahullah sai ya ce azharuha tawilin da yafi fitowa fili wallahu a'lam أنها مهمولة على أن يكون له سبب في البكاء يا زما زادو شو wannan fassara zado shi wannan hadisan ne a fassara su akan cewa idan ya kasance akwai sababin kukan imma bi an yakuna awsahum bihi kamar misali a ce shine wasiya yace in ya mutu a mishi kuka a hadu ai ta mishi kuka أو غير ذلك كوكما أبن دباوا النبا. وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المحذب تدوان النبا يعني أنها تتغاسو أتكين المجموع شرح المحذب مجلد سنة أكتينا إيه. إما تنيكوما زي دوان النبا يعني لكما وأن أبو بوان دا أكيف لي طغفة ابن العبد أتكين دالية الساعة wadda ita ce mu'allaqat sa'i kusan diwanin sa ita ce atwalu qasidatin lahu daliyarsa yana fadi yana cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba ibnata ma'badi. Ita wannan ibnatu ma'badi din yar uwa yar abin nan din sa ce yar babban sa ce suka yi irin rayuwar nan ta jahiliya irin soyayyar jahiliya to an ce wai ya aure ta irin auren jahiliya to shine yake fadi a cikin wannan mu'allaqat ta sai yake cewa idza mittu idan na mutu fan'ini bima ana ahluhu ki ta min ihu kina kwakwazo kina daga murya kina kuka bima ana ahluhu ki gwada ki ga abinda na cancanta ki min na kuka wai daraja ce a yau mutum wannan so duka idan mutum yana da daraja sai a masa in ya yi in babban mutum ne sai a dade ana yi in kuma zai da daraja shikenan ba za a yi da yawa ba yace wa shuqqi alayya aljayba yabnata ma'dadi sannan daga cin abin da nake so ki min in na mutu wa shuqqi alayya aljayba ya ga rigar saboda ni kaga laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyyati da'wa al-jahiliyya shine wannan fan'ini bima ana ahluhu an-na'yukina amasa amma irin kukan da khansa'u take yi ita kaga ba a hana ta ba bayan ko ta musulunta ba hana ta ba wanda ta rika wasakhar da Muawiya ɗan uwanta har zamanin Sayyidina Umar radiyallahu anhu ta ma yabi Sayyidina Umar cewa Sayyidina Umar bai hana ta ba ita al-Khansa'u tumadhiru bintu Amr wannan mawaƙiyar wacce take muhadrama ce ta yi rayuwa a jahiliya kuma sannan ta musulunta kuma wa hasuna islamuha sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta an kada ɗan uwanta guda biyu sun mutu kafin ta da sahar da Muawiya to ta rika musu kuka tana fadin mahasin din su da al-ma'asirul hasana nas kuma ba a hana ta ba kaga wannan ba laifi bane amma irin wannan sai ya ce mata wa shuqqi alayya aljayba ya ga riga saboda mutuwa ta yabnata ma'abadi ya keɓiyar ma'abadu shi baban shi sunan shi Abd shi kuma ɗan uwan baban shi sunan shi ma'abad to ita ƴar ɗan uwan baban shi ce babban sa ke yi Allah shi kyauta to haka suke yi a jahiliya sai mutum ya wasiya ya ce in ya mutu ga irin kukan da za a mai Allah shi kyauta قال اصحابنا الامام النووي yace malaman mu sun ce na shafi'iyya wa yajuzu albuka'u qabla almaut wa ba'dahu ya halatta za a iya kuka tun kafin mamaci ya cika sannan ya halatta kuma bayan ya cika ai kuka walakin qablahu awla lil hadith as-sahih sai dai yin kukan kafin ya rasu irin halin da aka ga ya shiga to yafi saboda wancan hadisin na sajiduna Ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin fa idza wajabat fala tabkiyanna bakiyatu sannan da wani hadisi shi ma ingantacce da yace fa idza wajabat idan mutuwar ta tabbata fala tabkiyanna bakiyatu to kada wata mai kuka ce kuka wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin al-Muwatta yana da kissa mai tsawo haka al-imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sahihin sa haka al-imamu an-nasa'i ya fitar da shi a cikin al-kabir sunan al-kabir to wa qad nassa ash-shafi'i rahimahullah wal ashabu yace al-imamu ash-shafi'i ya nassanta wal ashabu da al-majran al-imamu ash-shafi'i ala annahu yukrahu al-buka'u ba'da al-maut ba'a san ay kuka bayan mutuwa karahata tanzihin wala yahrum amma makaruhanci ne na tsarkake hali tsarkake hali ne kai ya zama a mazhabin shafi'iyya mutum ya kuka eh koda na hawayen ne a mazhabin shafi'iyya amma ya halasta wa ta'awwalu hadith la tabkiyanna bakiyatun 'ala al-karaha suka ce wannan nahyu karaha ne ba nahyu tahrimin bane wasu kuma malamai suka ce bakiya nan buka da ake nufi shine niyaha an-na'yu da wancan kwakwaza shi ake nufi domin lafazin al-buka kusan lafazi ne am da dukkan wani abu da mutum yayi na lafazi ko na sauti a lokacin da musiba ta sauka a gare shi shine ake ce mishi buka shi yasa sai kaji sun bambanta shi akwai awil akwai nahib ko duk suna cike sannan akwai nuh ko nuh duk yana cike to so da haka ba laifi ai kuka kukan da baya nuna in yadda da kaddara Allah kuma sabo ba ƙarya bane da yawa akan yi kukan ne saboda sabo amma ba wanda ya san ba zai mutu ba kowa nan ya san zai mutu a cikin mu ina jin ba kwayar da mutum zai sha ce shi ba zai mutu ba amma na taba ganin wani akai ta sa shi wai kuma ma'aikacin gwamnati ne babba wai shi ba zai mutu ba 'yan jarida suke ta fira da shi akai ta sa shi a social media yana ba wa 'ya'yan shi abun kunya da jikokin shi don abun kunya ne kuma yan jarida na tambaye shi lafiyar kalau ba a taba kai ka psychiatrist ba yace lafiyar shi lau yace yau shekarar shi kaza ma shi a federal ministry of kaza yake aiki kuma ana fira da shi wai shi ba zai mutu ba wani dan jarida ya tambaye shi yace babanka ina yake yace ya mutu kakanka fa yace ya mutu yace kai fa yace su suka ga dama ba ku taba ganin firan ba gashi kamar ya sa kufta malam kamar wani mutum mai hankali na tsatsi wallahi Allah in aka zo wani wajen za a tura shi ya limanci kamulin mutum a zahiri amma wallahu alam ba a san me yake damun shi ƙiriƙiri ba kuma firar ta ɗanyi tsawo ba irin kwanan nan ya dawo ya ce a wasa nake yi har aka gama firar shi bai dizi mutu ba to ban sai yanzu makomashi ba ila ba ta riga ta gama da shi to kowa ya san zai mutu kuma ya san za a mutu amma abin da ke faruwa shine wannan sabon eh sabo ba ƙarya bane sannan da tausayi shine Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa idan mutuwar mu ta zo mai cikawa wanda Allah yake so ya ba mu husnul khatimati wa sallallahu wa sallama wa baraka على نبينا محمد نظام تشباب التعزية شباب بياني كان تعزية